الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 10 ga watan Rajab shekara ta 1439 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 27 ga watan uku shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun zo karshen wato littafin da ake kiransa da suna al-aqidatu qahawiyya na Sheikh al-Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama al-Qahawi rahimahullahu ta'ala. Darasi na yau insha Allah ta'ala kenan zamu koma dawo da littafin da ake kiransa da suna Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi an-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Wai tambayar dan uwa shine dangane da fassarar fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul hadid huwa la awwalu wa la akhiru wa zahiru wa la batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Wannan aya tafsirin ta kai tsaye ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, hadisi ne tabbatacce daga cikin addu'o'insa manzon Allah yake cewa Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un wa antal zahiru falaysa fawqaka shay'un wa antal batin falaysa dunaka shay'un. Shine yace huwa la awwalu, a farko kenan abin da ya shafi ayar. Yace huwa al-awwal, ubangijin da ake kiran ku zuwa kadai tashi a cikin ibada, huwa al-awwal shine ubangiji wanda yake na farko, wanda kuma farkon sa ba ta da farko, kamar yanda wato Abu Muhammad shine Abdullahi ibn Abi Zaid al-Qirawani Allah ya ji kansa a cikin risalarsa muqaddima ta risalar sai yake cewa laysa li awwaliyati hibti daud, wato awwaliya ta ubangiji subhanahu wataala farkon sa yace ba ta da farko, farkon sa wato ba shi da farko. Dan haka akan iya cewa abu kaza shine na farko, to farkon sa tana da farko, amma farko na ubangiji subhanahu wataala awwaliyar sa ba ta da farko. dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allahumma antal awwal yace ya Allah kai kai ne na farko sai yace falaysa qablaka shay'un babu wani abu gabaninka kenan babu wani abu gabaninka farkon ubangiji farko wato awwaliya ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ta da farko shine yace huwa la awwalu wato shine ubangiji wanda yake al-awwal wato na farko kenan wanda kuma farkonsa ba ta da farko sai yace huwa la awwalu sai yace wala akhiru kuma shine ubangiji wanda yake na karshe don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace wa anta la akhiru kai ne na karshe sai yace falaysa ba alaka shay'u yace babu wani abu bayanka kenan wato akhiriya ta ubangiji subhanahu wataala ba ta da karshe dan haka mai risala yake cewa walaysa li akhiriyati inqibaa wato karshen ubangiji subhanahu wataala ba ta da karshe dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace falaysa ba'daka shay'un yace babu wani abu bayanka shine yace huwa la awwalu wala akhiru sai yace wadh-dhahiru sannan yace wa wallahu kuma shine ubangiji wanda yake madaukaki al-zahir anan ana nihi madaukaki an jiro shi ne daga az-zuhur az-zuhur bi ma'ana al-ulu daukaka kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa fa masqa'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba janga katanga wadda zulkarnai wato ya gina wanda ta zamanto kariya tsakaninmu da ya'juj wa ma'juj ubangiji ta'ala yace fa masqa'u an yadhharu ai ba su da ikon da za su daukaka akan wannan katanga su haukanta su hauro wa mastata'u lahu naqba kuma ba su da ikon da za su huda wannan katanga su kuso kai shine yace wadh-dhahiru kuma shine ubangiji wanda yake madaukaki manzo Allah sai yace wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay'un kai ne madaukaki babu wani abu sama da kai ubangiji ta'ala shi yake sama da kowa da komai domin ya daukaka akan al'arshin sa da zatin sa babu wani abu sama da ubangiji subhanahu wata'ala komai da ka sani a karkashin ubangiji subhanahu wata'ala yake kamar yadda yake wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi shine yace wa anta adh-dhahir kai kai ne madaukaki sai yace falaysa fawqaka shay'un babu wani abu sama da kai sannan sai yace wa anta al-baatin kamar yadda yake wal babi wato kai ne ubangiji wanda yake koyayye an gane ku shine manzo Allah sai yace wa anta al babi falaysa dunaka shay'u wato kai ne koyayye babu wani abu wanda yafi ka koyewa babu wani abu wanda yafi ka koyewa to dan haka ita wannan aya tana tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala waɗannan sunaye guda hudu cewa shine al-awwal shine al-akhir kuma shine adh-dhahir kuma shine al-baatin kuma gaba daya waɗannan sunaye wato zaka tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala sifofin da waɗannan sunaye suka kunsa awwaliya sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wataala haka wato shine akhiriya shine na farko shine na karshe wanda farkonsa ba ta da farko kuma karshensa ba ya da karshe kuma shine madaukaki babu wani abu sama da shi kuma shine koyayye babu abin da ya kai shi koyewa saboda wata idaniya ba ta hango ubangiji subhanahu wataala sai yace wa huwa bi kulli shay'in alim wato shine ubangiji wanda yake mai matukar sani game da dukkan komai duk abin da ke cikin sammai bakwai na halittu da abin da ke cikin kasai bakwai gaba daya babu abin da ke boyuwa ga ubangiji subhanahu wataala yana sanar da kowa yana sanar da komai kuma yana da iko akan kowa da komai na'am
da kulle yana yaman da bayar sai bayan ya kai sujada
wai mutum yana cikin sallah ya manta da yin ruku'u ba kawai da ya gama karatu sai ya je yi sujada yana cikin sujada sai ya tuna cewa bai yi ruku'u ba yaya za a yi wannan raka'a sai ya jefar da ita ya zo da wata raka'a a madadinta saboda shi ruku'u rukuni ne daga cikin rukunin sallah duk wani rukuni na sallah kabla ko ba adi ba ta tsayawa matsayinsa duk mutumin da ya bar ruku'u ko ya bar sujada an gane ko da abin da ya kama da haka to wannan raka'a ba za a lissafa da ita sai a jefar da ita sai a zo da wata raka'a cikakka a maimakonta wato kamar yadda muka faɗa kenan darasi na yau wato sabon wani littafi ne shine kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid tare da cewa muna da ilmu muqaddima takaitacciya game da abin da ya shafi maudu'in littafin ma'ana shine tauhidi abu na farko da muke so mu sani musan da cewa shi tauhidi shine asali game da ƴaƴan adam an gane ku shine asali domin ita shirka wato abu ce wanda daga baya ta kutso kai amma asali tauhidi shine abin da yake tabbatacce a cikin ƴaƴan adam kamar yanda hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa kana baina Adama wa Nuhu asharatu quruni kulluhum ala tauhid wato tsakanin annabi Adam alaihi salam da annabi Nuhu alaihi salam farkon manzanni wato karni goma ke akwai gaba dayan wannan karni goma wato suna kan tauhidi gaba ɗayan wannan ƙarni goma suna kan tauhidi idan aka ce ƙarni shine shekara 100 wasu malamai suka ce shekara 80 to tun daga annabi Adam alaihi salam har izuwa ga farkon manzanni annabi Nuhu alaihi salam gaba ɗayan su suna kan tauhidi don haka ita shirka farkon faruwarta a doren ƙasa ya kasance ne a cikin mutanen annabi Nuhu alaihi salam mutanen annabi Nuhu alaihi salam a cikin su ne aka samu wato shirka wato a doren ƙasa menene sababin abin da ya kai mutanen annabi Nuhu alaihi salam zuwa wato farar da shirka a ban ƙasa shine wuce makadi da rawa wuce gona da iri zurfafawa wato game da salihan bayi kamar yanda hadisin yake daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa akwai wasu salihan bayi mutum biyar a cikin mutanen annabi Nuhu alaihi salam Ubangiji ta'ala ya kaddara wato rasuwar su gaba daya a cikin dan lokaci takaitacce jama'ar su sai suka samu damuwa game da rashin waɗannan bayin Allah me za a yi shaytani sai ya zo ya raya musu ya musu wahayin sa menene wahayin shaytani shine jefa wasiwasi kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum ya jefa musu wasiwasi ya nuna musu cewa in har kuna so wannan damuwa ta rage muku to waɗannan bayin Allah ai sai ku yi hotunansu ku kawo ku girka ku aje a wuraren ibadarku in har kuna ganin hotunansu to sai ku ringa zagewa kuna bauta ma Ubangijinku irin yanda waɗannan bayin Allah suke bauta masa kuma damuwar da kuka samu kanku a cikinta sai ta rage me za a yi sai suka bi wahayin shaytani suka sassaka hotunan waɗannan bayin Allah suka kawo suka girka a wuraren ibadarsu zamani yayi zamani tafiya tayi tafiya su waɗannan waɗanda suka sassaka hotunan waɗannan bayin Allah ba su bauta musu ba sun da yi hutunan sun aje a wuraren ibadarsu. Da tafiya ta yi tafiya, waɗannan jama'a sun wuce, ‘ya’yansu da jikokinsu sun biyo baya. Shaitani sai ya koma dawowa, sai ya faɗa ga ‘ya’yansu da jikoki ya ce, waɗannan da kuke gani, uwayenku ba abin da suke bauta ma illa waɗannan, kuma in sun faɗa cikin tsanani ba sa roƙon kowa in banda waɗannan. Me za a yi? Saboda tsabar jahilci, waɗannan sai suka karɓi wannan wahayi na shaitani, sai suka dukufa a kan bauta ma waɗannan gumaka, suka daina bautar Allah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala kai tsaye sai ya turo farkon manzanni, shine annabi Nuhu alaihi salam. Waɗannan salihan bayi, kamar yanda wato yake cikin wata riwaya cewa su ne waɗannan biyar waɗanda aka yi gumaka, wanda aka zo da su cikin ƙasashen Larabawa, kamar yanda ƙarin bayani zai zo. Wato su ne waɗannan guda biyar wanda su mushrikan a zamanin annabi Nuhu alaihi salam suke ma wato junansu wasiya, suke cewa la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yabusa wa ya'uka wa nasra. Suke ma junansu wasiya cewa la tazarunna alihatakum, kar ku bar wato allolinku, kar ku daina bautar su, ku ci gaba da bauta musu. Wala tazarunna waddan wala suwa'an, kar ku bar gunkinku wadd da suwa da yabus da ya'u da nasr. Shi ne malamai suka ce wannan su ne sunayen waɗannan gumaka kenan, waɗancan salihan bayi da aka sassaka hotunansu a zamanin mutanen annabi Nuhu kenan, su ne gumakan, wanda asali su ne aka ce Amr ibn Luhay ya ɗauko su ya kawo su ya sanya su cikin Ka'aba, kamar yadda wato malamai suka faɗa a cikin wata riwaya. To wannan shi ne farkon faruwar shirka a ban ƙasa kenan. Shirka an same ta ne a cikin mutanen annabi Nuhu alaihi salam, amma asali wato shi ne tauhidi. Sannan haka a cikin mutanen annabi Musa alaihi salam shirka ta faru a lokacin da Ubangiji ta'ala ya yi alkawari da annabi Musa cewa ya zo miƙati domin a ba shi littafi ya koma su yi aiki da wannan littafi shi da jama'arsa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbihi 40 laila. To a lokacin da annabi Musa alaihi salam wannan wa'adi ya cika, zai tafi miƙati da suka yi da Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, sai ya bar ɗan uwansa Harun a matsayin cewa shi ne wakilinsa ya kula da jama'arsa kafin Allah ya masa dawowa. To annabi Musa kafin ya dawo, sai aka samu wani shaiɗani a cikin jama'arsa, shi ne As-Samiri. Wato sai ya ƙera wani maraƙi game da wasu kayan ado da aka aro, ma'ana wasu ƙwandiga, ya narkar da su sai ya ƙera wani maraƙi. Wannan maraƙi da ya ƙera sai ya kirayi jama'ar annabi Musa, sai ya ce musu haza ilahukum wa ilahu Musa fanasi, ya ce wannan shi ne Allahnku kuma shi ne Allahn annabi Musa. Musa ya bar Allahnsa a nan ya tafi nemansa, ya ce haza ilahukum wa ilahu Musa, wannan shi ne Allahnku wanda ya dace ku bauta masa, kuma shi ne Allahn annabi Musa. Sai ya ce fanasiya, Musa ya bar Allahnshi a nan ya tafi nemansa. Me za a yi a lokacin nan? Wato sai suka daina bautar Allah, suka dukufa a kan bauta ma wannan maraƙi, har aka kai lokacin da annabi Musa alaihi salam ya dawo. Da ya dawo sai ya samu jama'arsa sun daina bautar Allah, sun kama bautar maraƙi. A lokacin nan Ubangiji ta'ala, kamar yadda ya kissanta mana a can cikin suratul A'raf da suratul Taha, kai tsaye annabi Musa alaihi salam ya watsar da waɗannan alluna na At-Taura, ya kama makwalkwatar kan dan uwan shi Harun da gemun ya ringa jin shi akan kasa har shi dan uwan yake cewa ya buna umma la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli. To a lokacin nan annabi Musa alaihi salam ya fusata a lokacin nan ya waiwayo zuwa shi wannan Harun wannan asamir yake cewa ma ka buka ya samir qala basurtu bima lam yabsuru bihi wa qabadtu qabdatan min asadir rasuli fa nabadtuha wa kadhalika sawalat li nafsi. Yace nayi sanin abinda wato kai ba kai sani ba. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi, yace ni nayi sanin abinda ba su yi sani ba. Yace kuma na jimki wato kasa ta sawun ar-rasul shine manzo, shine kenan kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa wato kasa ce ya dauka ta sawun isra wannan mala'ika Jibrilu alaihi salam, ita ce sai ya busa ta a jikin malakin sai ya ringa nishi, sai suka zaci cewa shine Allah su, suka dukofa suna bauta masa kamar yadda ya kiran su zuwa haka. A takaice dai har aka kai lokacin da wato waɗanda suka gane kuransu suka dawo zuwa bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, wannan shine dalilin da wato ya farar da shirka kenan a cikin mutanen annabi Musa kenan, wannan muraki da wato asamir ya kera. To haka annabi Musa alaihi salam ya jajirce ya ringa famar dawo da akalar jama'arsa zuwa hanya madidiciya shine kadaita Allah a cikin ibada. Haka aka zo cikin mutanen annabi Isa alaihi salam, cikin mutanen annabi Isa alaihi salam wanda ya farar da shirka wato shine wani bayahudi wanda ake kiran shi Bulus. Bulus ina ji shine da kiristanci suke kiran shi Paul, wanda shi ya bayyana cewa ya yi imani da annabi Isa alaihi salam amma dan makirci da yaudara. To shine ya yi kokarin shigar da shirka a cikin mutanen annabi Isa alaihi salam, shine at-taslis cewa Allah uku ne, Maryam Allah ce, annabi Isa Allah ne, sannan Allah da ya halicci halittu shi ma Allah ne. Kuma shine ya sunnanta musu wato bautar wannan gunki as-salim, wannan kurwa da suke bauta mata, wanda kura ce ta lulluba da fatar tinkiya don ta yi banna, ya nuna cewa ya yi imani da annabi Isa amma akan yaudara ne da makirci domin ya lalata musu addininsu. Kamar yadda Abdullahi ibn Saba al-Yahudi shine shi ma ya rikida ya nuna cewa ya musulunta a munafirce ba don komai ba, don ya ma musulunci zagon ƙasa, shine ya kirkira shi'anci. Kamar yadda shi Bulus wato shine ya bata addinin kiristanci. To haka har aka zo a cikin ya'yan annabi Isma'il alaihi salam, wato su ne larabawa, su kuma shirka ta faru a cikin larabawa a kan hannun wani shaitani wanda ake kiran shi Amr ibn Luhay al-Khuzai. A hadisi ingantacce manzon Allah yake cewa wallahi na gan shi da idona a cikin wuta, wato yana jan ɗiyan hanjin shi a ƙasa. Manzon Allah ya ce domin shi ne farkon wanda ya farar da shirka a cikin larabawa, shi kuma a yawon duniyarsa ya tafi ya tarar da wasu suna bautar gumaka, sai ya kinkimo waɗannan gumaka ya kawo su ya sanya su cikin Ka'aba, ya sunnanta bautar gumaka a cikin larabawa, ya ɓata addinin annabi Ibrahim alaihi salam. Bayan haka kuma a cikin jama'a ta musulmi, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsarkake duniya game da wato kira zuwa tauhidi, bautar Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ta tabbata a ban ƙasa, sai dan bulbuɗi abinda ba a rasa ba na maguzanci na shirka. Har aka zo a karni na hudu akwai wata jama'a wanda ake kiransu al-Fadimiyun, wanda wata jama'a ce ta yin Shia wanda a ƙasar Masar su ne suka gaji mulki a wannan lokaci, ana kiransu al-Fatimiyun. Wannan su ne kuma suka dawo suka juya hannun agogo baya, suka dawo da bautar gumaka a ban kasa su ne suka ringa gina almashahidi shine gina kubobi akan kaburra suke zawa ana dawafi da kabari ana masa sujada duk su suka farar da waɗannan abubuwa na shirka da waɗannan bid'o'i na almawali da maulidi na kaza maulidi na kaza a shekarar da suka kirkira maulidi kusan 10 wannan kuma a karni na 4 ne shekara ta 400 kuma da waɗanda suka biyo baya sune sufiya waɗanda suka kirkiro wasu abubuwa na wuce gona da iri game da salihan bayi wanda ake ɗaukar abubuwa na haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ana sarrafa ma wasu bayin Allah da cewa wai makusanta ne ga Ubangiji subhanahu wata'ala to har aka kai lokacin da al'amari yayi kamari musamman a ƙasa mai tsarki Makka da Madina da wannan yankin sai ya zamanto abubuwa na shirka ya yadu a cikin wannan yanki Allah ya kawo wannan mujaddadi shine Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi Allah ya ji kansa ya samu haɗin kai game da sarki na wannan lokaci ya mara masa baya aka ringa kokarin kiran mutane zuwa tauhidi duk wasu abubuwa na shirka abin kasa aka ringa kokari musamman a wannan yanki aka ringa kokarin tsarkake wannan kasa mai tsarki to shine yana daga cikin abubuwan da yayi fama yayi rubuce-rubuce da tattafai da dama wato akan abin da ya shafi tauhidi kuma yayi fama tare da wannan sarki da ya bashi haɗin kai da almajiransa da sauran jama'a akan tsarkake wannan yanki game da duk abin da ya shafi shirka wasu abubuwa da aka gina akan kaburra da sauransu kubobi Allah kadai ya san iya adadin abin da ya rushe shine ya wallafa wannan littafi mai suna kenan kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi ala al'abi tare da cewa abu ne sananne wato tauhidi shine abu wanda yake na farko wanda yake komai matukar mahimmanci a rayuwar musulmi saboda shi wannan tauhidi da shi ne ake shiga musulunci kuma da shi ne duk mutumin da ya bar duniya a kansa to sakamakon shi aljanna duk wani aiki da ya aikata na saban Allah subhanahu wa ta'ala to ba zai haramta masa shiga aljanna matukar mutum ya mutu akan tauhidi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ubangiji ta'ala ya aiko shi a matsayin manzo farkon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa gaba yake kiran jama'a shine tauhidi kadaita Allah subhanahu wata'ala a cikin ibada sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwashi shekara 10 a birnin Makka iya abinda yake kiran jama'a wato shine tauhidi ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illa allah ya abin da yake fada shi yake ya ku jama'a ku ce la ilaha illa allah ku rabauta da duk abin da kuke da bukata a duniya da makomar ku lahira sai da manzon Allah ya kwashi shekara 10 yana kira zuwa tauhidi dan ita sallah kafin ayi hijira da shekara 3 aka farlanta ta ya shekara 10 yana kira zuwa tauhidi sannan aka farlanta sallah bayan an farlanta sallah da shekaru 3 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaura zuwa Madina wannan kadai ya isa ya nuna mana muhimmancin tauhidi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa shi tauhidi matsayin fondasiyon ne game da duk wata ibada da muke aikatawa an gane ko in fondasiyon ya zauna da kyau duk abin da aka gina a kan shi to zai tabbata amma in fondasiyon bai tabbata ba to duk abin da aka gina a kan sunan shi rusheshe don haka tauhidi sai ya zauna sallah za ta samu gun zama azumi zai samu gun zama zakka za ta samu gun zama hajji za ta samu gun zama amma matukar tauhidi bai zauna ba duk abin da mutum ya gina na ibada ko shekara 1000 yana yi wallahi Allah ba zai karɓi wannan ibada ba don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa buniyal islamu ala khams shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa sawmu ramadan maza Allah ya ce an gina musulunci akan ginshikai guda biyar. Ginshiki na farko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ginshiki na biyu maza Allah ya ce wa iqamus salati, wato da tsaida sallah. Ginshiki na uku sai ya ce wa ita'uz zaka, wato da bayar da zakka. Na uku, na hudu maza Allah, na hudu maza Allah sai ya ce wa sawmu ramadan, wato da azumin watan ramadan. Na biyar sai ya ce wa hajju baitillahi alharam, wato wa hajjul baiti, wato da ziyarar ɗakin Allah mai alhurma. Don haka a takaice kenan, wannan hadisi yana tabbatar da cewa shi tauhidi shine fondasiyon. Don haka shine abinda yake rashin shi, shine yake halitta, yake halittar da jinin mutum da dukiyarsa, kuma ya dawwamar da mutum a wuta a gobe kiyama. Kuma tauhidi shine abinda yake tsare jinin mutum, ya tsare dukiyarsa, kuma ya haramta masa dawwama a cikin wuta a gobe kiyama, kamar yadda ƙarin bayani zai zo akan haka. Don haka dai a cikin al'amura gaba ɗaya babu abin da ya kai mahimmancin tauhidi. Don haka duk wani kwanciyar hankali da duk wata nutsuwa da duk wani jin daɗi, to wannan yana ƙarƙashin tabbatar da tauhidi. Duk wani tashin hankali da hayaniya da rashin kwanciyar hankali, wato yana ƙarƙashin abin da ya kishiyanci tauhidi, shine shirka. Don haka aka shar'anta cewa idan an fita fagen daga, farkon abin da za a kirayi jama'a shine tauhidi. Idan sun karɓa, sannan duk abin da yake kuma karantarwa ta addini, wannan a hankali za su biyo baya. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aika Mu'az zuwa birnin Yaman, manzon Allah yake ce masa innaka ta'ati qauman ahla kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa inhum ata'uka li zalik fa akbirhum anna allah afterda alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla fa inhum ata'uka li zalik fa akbirhum anna allah afterda alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Al-hadith. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Mu'az yace lalle zaka tafi ka samu wasu jama'a mazawalin tafi, a lokacin da manzo Allah ya aika shi zuwa birnin Yaman. A wannan lokaci galibin mazaunar Yaman wato sune kristoci ne da waɗanda suke yahudawa. Manzo Allah yace ka sanar da su, wato farko manzo Allah yace ka kiraye su, ma'ana farkon abinda zaka kiraye su zuwa gare shi shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maza Allah sai yace fa inhum ata'uka li zalik, in har sun maka da'a, sun tabbatar da wannan kalimatu shahada, maza Allah yace to ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu sallah lokaci biyar, wato a tsawon yini da dare. In har sun karbi wannan sallah, sun amince cewa za su yi, to ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu sadaka a cikin dukiyoyinsu, wanda za a karɓi wannan sadaka daga wajen mawadata a mayar da ita ga talakawa. A shahida a nan, farkon abin da manzon Allah ya umarci Mu'az cewa ya kiraye su shine tauhidi. In sun karɓi wannan tauhidi, sannan sallah za ta biyo baya. Idan sun karɓi sallah, sannan zakka za ta biyo baya. Don haka shine babban abu wanda ya fi komai mahimmanci, wanda ya kamata da malamai da ɗalibai su ba da mahimmanci a kan shi game da karantar da jama'a. To shine malam ya wallafa wannan littafi, yake cewa ya yi babi na farko, duk da cewa a duk binciken da aka yi game da nusakh na wannan littafi ba a samu ba wata huduba da malam ya gabatar da ita. Mai yiwuwa daga waɗanda suka yi kofin littafin kudubar ta saraya, ko kuma kasancewar kawai malam ya wadatu da wannan tarjama ba sai ya zo da wata kuduba ba. Don haka sai ya ce kitabut tauhid, sai ya ce wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, to wannan abu na farko muke san musamman anar kalima ta at-tauhid kamar yanda yace kitabut tauhid lafazin kitabut tauhid mudafun ne wa mudafun ilai lafazin kitabun khabar ne na mubtada wanda yake mahzuf me zaka kaddara sai ka ce ha ba kitabut tauhid wannan littafi ne wanda ke bayani game da tauhidi wato shi idan aka ce tauhidi ma'anarsa a larabci shine al-ifrad ma'ana kadaitar da abu in aka ce tauhidi shine kadaitarwa don haka larabawa suke cewa wahada yuwahhidu tauhidan ai ja'alahu wahidan idan aka ce fulanun wahada shay'a ai ja'alahu wahidan kamar da shi kenan abu ne daya daya don haka in aka ce at-tauhid a larabci kenan kadaitar da abu a shar'ance idan aka ce at-tauhid kamar yanda malamai suka faɗa shine suka ce ifradullahi azza wa jalla bima yahtassu bihi min ar-rububiyya wal uluhiyya wal asma'i was sifat wato kadaitar da ubangiji subhanahu wa ta'ala game da abinda yake banta da shi na rububiyya da uluhiyya da sunaye da sifofi idan aka ce rububiyya shine tabbatar da wato shine wato cewa ubangiji ta'ala shine mahaliccin kowa da komai idan aka ce al-uluhiyya tabbatar masa cewa shi kadai ne ya cancanta a bauta masa al-asma'u was-sifat shine tabbatar masa duk abin da ya siffanta kansa da shine sunaye da sifofi dan haka suke cewa ifradullahi azza wa jalla bima yaqtasu bihi min ar-rububiyya wal-uluhiyya wal-asma'i was-sifat wannan shine ma'anar tauhidi a shar'ance kenan kadaitar da ubangiji subhanahu wa ta'ala game da abin da yake banta da shi na rububiyya da uluhiyya sannan kuma da sunaye da sifofi tare da cewa shi wannan tauhidi ya kasu kashi uku tun a wannan ta'arifin ya kamata mu gane kenan tauhidi ya kasu kashi uku farko akwai tauhidin rububiyya na biyun shine tauhidul uluhiyya na ukun shine tauhidul asma'i was sifat kasa tauhidi kashi uku ba wani abu bane ba wanda aka kirkira kamar yanda wasu suke da'awar haka al-qur'ani shine ya tabbatar da cewa tauhidi ya kasu zuwa kashi uku haka kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka malamai da suka kasa tauhidi kashi uku sun bi diddigin ayoyi na al-qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gano cewa tauhidi ya kasu zuwa kashi uku na daga cikin ayoyin da suke tabbatar da haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu maryam rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'abuduhu wasdabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiya yace rabbu samawati wal ardi ubangiji ta'ala shine mahaliccin sammai bakwai da kasai bakwai domin rabbu na daukan ma'anar al-khaliq yana daukar ma'anar al-malik yana daukar ma'anar wato al-ma'bud bil haqq shine yace rabbus samawati wal ardi wato shine ubangiji wanda yake mahaliccin saman bakwai da kasan bakwai wa ma bainahuma da duk abin da yake tsakanin su a takeice wannan gaba kenan tana tabbatar da tauhidin rububiyya domin ubangiji ta'ala shine mahaliccin kowa da komai sai yace fa'abuduhu ka kadaita shi a cikin ibada lafazin fa'abuduhu wannan shine ya dauki ma'anar kashi na biyu kenan tauhidul uluhiyya wanda ake kira shi tauhidul ibada sai yace hal ta'lamu lahu samiyya shin ko ka sanu wani wanda yake kama da ubangiji subhanahu wa ta'ala idan aka ce as-samiyyu shine al-masir wan nadhir wanda yake kama da abu wannan a wannan gaba malamai suka fitar da kashi na uku shine tauhidul asma'i was sifat domin ubangiji subhanahu wata'ala babu abin da yake kama da shi a cikin sunayensa ko a cikin sifofinsa haka idan ka dauki sura ta farko daga cikin surorin alqur'ani suratul fatiha ita ta tabbatar da wannan kashi uku na tauhidi haka kuma sura ta karshe a cikin alqur'ani suratul nas ita ma ta tabbatar da cewa tauhidi kashi uku ne idan ka dauki fadarsa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin idan ka dauki lillahi anan lafzul jalala ne suna ne daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan tauhidul uluhiyya idan ka dauki rabbu kenan bi ma'ana khaliq al-khaliq anan kenan kuma ka fitar da wato tauhidul rububiyya sai ka ce ar-rahmanir rahim nan kuma ka fitar da tauhidul asma'i was sifat a waɗannan ayoyi guda biyu malamai suka fitar da wannan kashi uku na tauhidi idan ka ce alhamdulillahi dukkan wani dangi na yabo cancanta ne ga Allah ubangijin halittu godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da yabansa wannan ibada ce kenan tun a wannan gaba kenan tauhidin uluhiyya idan ka ɗauki lillahi suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala Allah a nan kenan tauhidul asma'i was sifat idan ka ɗauki rabbi nan kuma tauhidul uluhiyya domin ubangiji ta'ala wannan tauhidul rububiyya domin shi ne mahaliccin kowa da komai don haka wani malami ya wallafa littafi shi ne Sheikh Abdulrazzaq ɗan Abdul Muhsin Al-Abbad ya wallafa littafi wanda ake kiran shi da suna Al-Qawlus Sadid fi raddi ala man ankara taqsimat tauhid alqaulus sadid fi raddi ala man ankara taqsimat tauhid anan ya tattaro dukkan wasu ayoyi na alqur'ani wadanda suke tabbatar da cewa tauhidi ya kasu zuwa kashi uku to dangane da kashi na farko tauhidul uluhi wannan tauhidur rububiyya idan aka ce tauhidur rububiyya kamar yadda malamai suke faɗa shine ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbir kadaitar da ubangiji subhanahu wa ta'ala game da halittar halittu da mallakar kowa da komai da gudanar da lamari na kowa da komai ka kadaitar da ubangiji subhanahu wa ta'ala game da duk wasu halittu halittun da suke cikin saman bakwai da waɗanda suke cikin ƙasan bakwai gaba ɗayan su ka kudirce ka tabbatar da cewa halittu ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala domin shi ya faɗa ya ayyuhan nasu zukuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh la ilaha illa huwa fa anna tufakun ubangiji ta'ala ya ce ya ku mutane ku tuna ni'imomin ubangijinku wanda ya jaddada muku ma'ana ku gode masa sai ya ce hal min khaliqin ghayrullahi shin wai akwai wani mai halitta banda Allah da ke azurta ku daga sama ubangijin da yake azurta ku daga ƙasa wanda yake saukar da ruwa daga sama yake fitar da tsirrai daga cikin ƙasa shin wai akwai wani mai halitta na daban banda shi amsa shine babu haka kuma ya faɗa Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine mahaliccin dukkan komai kuma shine mawakilci akan kowa da komai haka kuma ya koma faɗa a cikin suratul an'am badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim ash-shahid chai wa khalaqa kulla shay ubangiji ta'ala shi ya halicci dukkan komai kuma kamar yanda ya faɗa a cikin suratul a'raf ala lahul khalq wal amr ku saurara halitta da lamari gaba daya mallaka ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala to dan haka kenan tauhidur rububiyya farko kenan ka kadaitar da ubangiji subhanahu wa ta'ala game da halittu gaba daya duk halittun da suke cikin saman bakwai da wanda suke cikin kasan bakwai da waɗanda suke tsakanin su mu tabbatar da cewa halittu ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai shine ya halice su sannan kuma wal mulk mu tabbatar da cewa duk abin da yake cikin saman bakwai da abin da ke cikin kasan bakwai gaba daya da abin da yake tsakankanin su mallaka ne ga ubangiji subhanahu wataala bai ya tarayya da kowa bai ya tarayya da komai kamar yanda ya faɗa tabarakal ladhi bi yadihi al mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir haka ya faɗa fa subhanal ladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un, haka ya fada kulman biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. Dan haka sai mun tabbatar da cewa duk halittun da suke cikin saman bakwai da kasan bakwai da tsakankanin su gaba daya mallaka ne ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Sannan kuma wa tadbir, wato da gudanar da lamari na kowa da komai tun daga sama har izuwa ƙasa, halittun da suke gaba ɗayan su Ubangiji ta'ala yake gudanar da lamarin kowa da komai. Wannan kenan ma'anar tauhidin rububiyya, kenan ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wa tadbir. Ko kuma a takaicen takaicewa kace ifradullahi bi af'ali, kadaitar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyukansa. Na daga cikin ayyukan Ubangiji subhanahu wa ta'ala halittar halittu, kashewa, rayawa, azurtawa, talautawa, janyo amfani, ije tsanani ko yaye shi, saukar da ruwa daga cikin gizagizai, fitar da tsirrai daga cikin ƙasa, wannan dukkansu ayyuka ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ka kadaitar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da ayyukansa, wannan shine ake kira da tauhidin rububiyya. Dangane da wannan kashi na farko, babu wanda ya yi inkarin tauhidin rububiyya illa ɗan kaɗan daga cikin jama'a. Waɗanda suka yi inkari su ma wasu daga cikinsu sun zuciyarsu ta gudurce ta tabbatar da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mahaliccin kowa da komai, illa kasancewar kawai nau'i ne wanda yake da girman kai, kamar yadda Fir'aun yana daga cikin waɗanda suka yi inkarin tauhidin rububiyya. Domin lokacin da annabi Musa alayhi salam yana tattaunawa da shi, Fir'aun yake cewa wa ma rabbul alamin, wane ne Ubangijin halittu? Shi bai san ba da wani Ubangijin halittu. Don haka Ubangiji ta'ala yake faɗa mana a cikin suratul Naml, yake cewa wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ubangiji ta'ala yace sun yi musu game da tauhidi na rububiyya, shine wato kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyukansa. Sai yace amma wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, zukatansu ta kudirce wannan, sun yi musu ne kawai don zalunci, wato da girman kai da ɗagin kai. Don haka annabi Musa alayhi salam lokacin da yake tattaunawa da Fir'aun yake ce masa laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbu samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya Fir'aun masbura. Annabi Musa ya ce masa laqad alimta, yace kai fa Fir'aun ka yi sani, ma anzala ha'ula'i, waɗannan ayoyi tara da nazo da su ba kowa ya saukar da su, illa rabbus samawati wal ardi, ba ce Ubangijin sammai bakwai da ƙasai bakwai, basa'ira kuma Ubangiji ta'ala ya saukar da su ne wato don ya nuratar da jama'arsa su gane inda aka dosa. Sai ya ce lalle ya kai Fir'auna, ni ina tabbatarwa lalle kai halakakke, ya san da abin amma ya yi musu. To don haka kenan ba wanda ya yi musan tauhidi na rububiyya illa ɗan kaɗan, wanda yana daga cikinsu falasifa waɗanda suke inkarin samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, su ne ‘yan filosofi waɗanda ba su yarda ba da samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, akwai wasu ‘yan kaɗan daga cikinsu. Amma duk kafiran da suka wuce sun tabbatar da cewa akwai Ubangijin da ya halicce su. Sannan nau'i na biyu shi ne tauhidin uluhiyya, kashi na biyu. Idan aka ce tauhidin uluhiyya shi ne ifradullahi azza wa jalla bil ibada, kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ibada. Ko kuma ka ce ifradullahi azza wa jalla bi af'alil ibad, kadaitar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da ayyukan bayi wanda ya dora musu, ma'ana ita ce ibada. Wanda duk wani abu wanda yake mai sunan ibada a kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da shi, wannan shi ne ake kira da tauhidul uluhiyya. To wannan kashi na biyu a kan shi ne aka sha daga tsakanin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala da mushrikai. A sababin shi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo da manzanni, wato ya saukar da littattafai, a sababin tabbatar da wannan tauhidi na uluhiyya. saboda kasancewar mushrikan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa da ya same su ba su yi inkarin tauhidin rububiyya iya famar da ya sha da su akan tauhidin uluhiyya shine kadaita Allah a cikin ibada saboda suna bauta ma Allah kuma suna bauta ma gumaka shi ko matukar kana bauta ma wani Allah tare da Allah to wannan banza ne wannan ibada ba za ta amfani mai shi a gobe kiyama dan haka duk wani abu mai sunan ibada dole ne a kadaita Ubangiji subhanahu wata'ala da shi wannan shine ake kiran shi tauhidul uluhiyya kenan kadaitar Ubangiji subhanahu wata'ala wato game da ayyukan bayi saboda kasancewar shi tauhidul rububiyya shine yake tabbatar da tauhidul uluhiyya Ubangiji subhanahu wata'ala waɗannan ayyuka dashi sune suke tabbatar da cewa a sama ko a ƙasa ba wanda ya cancanta a bauta masa in banda shi don haka duk wasu manzanni da Allah ya aiko farko abinda suke kiran jama'a su shine zuwa wannan tauhidi tauhidul uluhiyya kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ Ubangiji ta'ala yace gabaninka bamu turo da wani manzo face sai mun yi masa wahayin cewa babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face ni Ubangiji ta'ala yace ku kadaita ni a cikin ibada dan haka ƙarin bayani zai zo kowanne manzo daga cikin manzannin da Allah ya turo kowanne farkon abin da yake bude da'awar sa shine kira zuwa tauhidi shine kadaita Allah a cikin ibada kamar yadda farkon manzanni annabi Nuhu alaihi salam Ubangiji ta'ala yake faɗa da kada arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru sannan kashi na uku wato shine tauhidul asma'i was sifat idan aka ce tauhidul asma'i was sifat shine kadaita Ubangiji subhanahu wata'ala da sunayensa da sifofinsa kenan ifradullahi azza wa jalla bima lahu min al-asma'i was sifat kadaitar da Ubangiji subhanahu wata'ala dangane da abin da yake da shi na sunaye da sifofi dan haka shi kuma tauhidul asma'i was sifat wato ya kunshi abubuwa biyu shine tabbatarwa da kurewa ka tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wani suna da ya tabbatar ma kansa a cikin alqur'ani ko kuma sunan da manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa a cikin hadisai ingantattu kuma haka ka tabbatar masa duk wata sifa da ya tabbatar ma kansa ko kuma sifar da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa wannan abu na farko kenan abu na biyu wato shine kurewa kenan nafiyul mumatsala ka kore kamantacceniya da Ubangiji wannan ta Ubangiji subhanahu wata'ala game da wato bayinsa ma'ana in ka tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala sunaye da sifofi to sai ka kore masa kuma kamantacceniya da halittunsa kamar yadda yake faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu wanda yake kama da Ubangiji subhanahu wata'ala shi mai matukar ji ne game da abin da bayinsa suke faɗa kuma mai gani ne game da duk lamarin da suke ciki kaga anan da yace laysa kamithlihi shay'un anan mun samu annabi babu wani abu wanda yake kama da Ubangiji subhanahu wata'ala sai yace wa huwa as-sami'ul basir shi mai matukar ji ne kuma shi mai gani ne menene anan kenan tabbatarwa domin ya tabbatar ma kansa waɗannan sifofi guda biyu da waɗannan sunaye guda biyu shine ji da gani dan haka kenan in aka ce tauhidul asma'i was sifat tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da yake gare shi na sunaye da sifofi kuma tare da kore masa kamantacce ne ya da bayinsa a takaice kenan abin da ake kira da wato abin da ya shafi kenan aka samu tauhid shine anan malam yace kitabut tauhidi wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da tauhidi shine kadaita Ubangiji subhanahu wata'ala sai yace wa qaulullahi azza wa jalla da fadar Ubangiji subhanahu wata'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Ubangiji ta'ala yace ban halicci aljanna mutum illa liya'budun sai domin kadaita ni a cikin ibada illa li ya'buduni ay illa li yuwahhiduni bil ibada wa yufarriduni bid du'a wa ma khalaqtu al jinna yace ban halicci al jinn wal insa wato da mutum illa li ya'buduni sai domin su kadaita ni a cikin ibada lafazin al jinn suna ne na wasu halittu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda idanunmu ba sa hango waɗannan halittu ba ma ganinsu wanda kasancewar rashin ganin abu kuma baya nuna cewa babu shi dan ba kowa ba yake inkarin abinda baya gani da ido sai wanda bai san inda aka sa gaba cewa baka ganin abu wannan baya nuna cewa babu shi yanzu gaba ɗayan mu kowa ya tabbatar da cewa akwai wata halitta ta Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ake kiranta al-aqal shine hankali a cikin mu waye taba ganin hankali amma gaba ɗayan mu mun yi ittifaki abu ne wanda daidai da mutum biyu ba za su yi sabani ba kowa ya tabbatar da cewa akwai hankali to waye taba ganin hankali kaga rashin gani da ba ma yi game da hankali ai ba za mu ce ba babu shi mun tabbatar da cewa akwai shi haka mun tabbatar da cewa akwai wani rai wanda muke rayuwa wanda gangan jiki yake rayuwa da shi wannan rai a cikin mu ba wanda idaniyar shi ta taba gano shi amma mun tabbata mun yarda mun yi imanin cewa akwai rai to haka suma aljannu halitta ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala wanda amma ba mu da wata idaniya wanda take mai karfin ganin aljanni domin Ubangiji ta'ala ya koye su kamar yadda yake faɗa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu aljani shi da zuri'arsa Ubangiji ta'ala yace suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su dan haka in ka koma ma asali a larabci kamar yadda malaman lugha suke faɗa duk wata kalima ta larabci idan ta kunshi jimun da nun to tana nuna cewa abu ne boyayye wanda ido baya ganin shi duk kalimar da zaka samu jim da nun a cikin ta to tana tabbatar da cewa abu ne boyayye don haka a larabci ɗa'in yana cikin cikin mahaifiya ake kiran shi da suna janin domin ido baya hango shi in ɗa yana cikin mahaifiya kafin a haihu shi janin ake kiran shi jamusa shine ajinna kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa idza antum ajinnatun fi buduni ummahatikum kutuna lokacin da kuke jinjirai a cikin cikin uwayenku mata dan haka ita kanta aljanna ba a ce mata aljanna ba sai domin idanunmu ba sa hangota kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa fala ta'lamu nafsu ma ukfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu dan haka garkuwa ake ce mata junna domin mayaki idan ya kare gabansa to shi wanda yake abokin gaba baya ganin gangan jikinsa balantana ya soke shi da mashi ko ya harbe shi da kibiya dan haka ake kiranta junna to dan haka shi ma aljani da ake ce masa jinniyu saboda ido baya hango shi shine Ubangiji ta'ala yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi kuma dan adam da aka ce masa al-ins saboda shi dan adam a dabi'ar shi da halin shi yanda Allah ya dabi'antar da shi dan adam baya iya rayuwa shi kadai dole sai a cikin jama'a junansu ya zamanto yana dibe ma juna kewa dan haka ake kiran shi al-ins kenan saboda junansa yakan dibe ma wato juna kewa shine Ubangiji ta'ala yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu yace ban halicci aljanna mutum face kawai domin kadaita ni a cikin ibada wannan ita ce hikima daya daya wanda wato ita ce hikima daya daya game da halittar mutum da aljanna shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada domin Ubangiji ta'ala mawadaci ne bai halicce mu ba domin mu amfanar da shi da wani abu kawai ya halicce mu ne domin mu kadaita shi a cikin ibada wanda wannan ibada kuma in har mun tsaya mun kiyaye ta mun bada ta kamar yadda Ubangiji mu subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana to amfanin ta zai tabbata akan mu a rayuwar mu ta duniya kafin makoman mu lahira kamar yadda Ubangiji Ta'ala da kansa yake faɗa yana cewa ya ibadi innama hiya a amanukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Ya ku bayi na kusan da cewa ayyukanku gaba daya ina kididdige muku, sannan kuma zan cika muku sakamakon ayyukanku a gobe kiyama. Dan haka duk wanda ya bauta ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya tabbata cewa amfanin wannan ibada zai tabbata a kanshi a nan rayuwarsa ta duniya kafin makomarsa lahira, kuma kar ya yi tunanin cewa ya ƙara Allah Subhanahu wa Ta'ala da wani abu. Domin ibadar mai ibada ba ta rage Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da komai, kamar yadda kafircin kafiri ba ya rage shi da komai, domin Ubangiji ne mawadaci wanda ya kai matuƙa a wajen wadata. Don haka bayan wannan aya da ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sai ya ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yu'imu. Ubangiji Ta'ala ya ce bana nihin wani arziki game da bayina, kuma bana nihin cewa su ciyar da ni, ba dan mu tara masa arziki kuma ba dan mu ciyar da shi ba, domin Ubangiji ne wanda yake mawadaci. To dan haka wannan aya mi take tabbatar mana cewa tauhidi shine makasudin kenan halittar mutum da aljan shine kadaita Allah a cikin ibada. Dan haka kenan anan mai hankali sai ya tabbatar da cewa Allah ya halice shi ne kadai, wato saboda ya bauta masa, kuma duk abin da Allah ya halitta na halittu a ban kasa da sauran dukkan wasu abubuwa da Allah ya hore mana da duk wasu ni'imomi da Allah ya jaddada mana, waɗannan ni'imomi Allah ya mana su ne domin su zame mana agaji akan kadaita shi a cikin ibada. Duk wani abu da Allah ya halitta ya halice shi ne saboda su zame mana agaji akan kadaita shi a cikin ibada. Ita ibada, in aka ce ibada, kamar yanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa na faɗa cewa ita ibada wato ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina. Idan aka ce ibada, suna ne wanda yake ya kunshi dukkan abin da Allah ke so ke kauna, na maganganu da ayyuka waɗanda suke bayyanannu da waɗanda suke boyayyu. Domin ibada akwai wadda take bayyananna, akwai ibada wadda take boyayya, sannan a cikin ibada akwai ibada kauliya, akwai ibada fi'iliya. Dan haka duk abin da Allah yake so, yake yarda da shi, na maganganu da ayyuka waɗanda suke boyayyu da waɗanda suke bayyanannu, shine ake kira da ibada. Shine anan yace wa qaulullahi azza wa jalla, da fadar Allah mai girma da daukaka, wa ma khalaqtul jinna, wato ban halicci aljan wal insa, wato da mutum, illa liya'budun, wato sai domin kadaita ni a cikin ibada. Kenan, dan haka ita wannan aya tana da matukar mahimmanci, duk wani mai hankali sai ya tsaya ya lura da wannan aya, kenan ya tuna cewa nene ne makasudin samar da shi a ban kasa, ya san da cewa wannan ibada ita ce daya daya, ita ce hikima daya daya wadda ta sa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya halicci halittunsa musamman mutum da aljan. Kuma wannan yana nuna mana ibada Ubangiji Ta'ala ya dora mana mu ƴaƴan Adam da aljanu, dole ne mu kadaita Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a cikin ibada. Kuma dan haka mai hankali shi yake gabatar da bautar Allah akan komai na rayuwar duniya, saboda me yasa ita ce makasudin samar da shi a ban kasa. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.